بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokin mu a wannan safiya mai tarin albarka, safiya ta 19 ga watan Safar a wannan shekara ta 1438, kuma daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2016 miladiya. Da izinin Allah madaukakin sarki, a wannan safiya zamu tashi a darasi na 81 a karatun wannan littafi mai albarka, littafin Muwatta na Imam Malik ibn Anas, a inda muke cikin kundi na 9, kitabu qasar salati fi safar. Kuma muka karanta babi na 3, wanda ke nuna yau zamu tashi a babi na 4 kenan a cikin wannan kitab, kitabu qasar salati fi safar, kitab da yake magana kan abin da ya shafi qasaru a halin tafiya. Babi na 3 yayi magana ne akan awan tafiyar da za a iya yi mata qasru, awan tafiyar da za a iya yi mata qasru. A darasin da ya gabata muka ce malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi tsawon tafiyar da za a yi mata qasru. Kuna ji da kyau? Wasu suka ce tana da tsawo kayyadajje, wasu kuma suka ce abin da ake mutane suka dauka tafiya a al'adar su shine tafiya, abinda basu dauka al'adance ba, cewa wanda za a yi sallama a gida a ce ina wani, indai har iyalai za su iya cewa yayi tafiya, to sunan wannan tafiya. In ko za su ce a'a ya je unguwa ne, to sunan wannan ba tafiya ba. Ma'ana sun iya cewa yayi tafiya, to za a yi kasuru. In ko cewa suka ya je unguwa, to ba za a yi kasuru ba. Sai zama na an fawwala al'amarin zuwa ga al'adar mutane. Wannan ji da ke ko? Wannan kuma suka ce a'a, tafiya tana da qasru, tana da tsawo da za a yi mata. Wannan tsawon kuwa shine kilomita kaza, ko mil kaza, ko burji kaza, ko farsakh kaza. Ina fata mun fahimci magana ta da kyau. Nace mana a'immatul mazahib al-arba, malaman mazhabobi hudu duk sun tafi akan cewar tafiya tana da abin nan lokaci, tsawo da za ake auna ta da shi kafin a fara yin qasru. Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila suka ce wannan tsawo kuma shine burdi hudu, shine tafiyar kwana guda. Abu Hanifa yace tafiyar kwana 3, ita ce kuma fatawar Abdullahi ibn Mas'ud, tafiyar kwana 3. Kaga ta zama tafiyar kwana 3 burdi 12 kenan, sai ta kai burdi 12. Haka idan muka ce burdi hudu shine kilomita a wace karatun da ce mana 74.86 ko baka 4 abinda yake kasa bai kai kilomita kaza. Wasu kuma suka ce burji hudun yana tashi ne daga lissafi, ya ta Allah daga wani kilomita na Larabawa ko wanda ba na Larabawa ba. Su suke lissafa kilomita, zai iya zama kilomita 70 da wani abu, kilomita 75 misali, kilomita 80 shine burji hudin. Kaga idan an dauke shi kilomita 70 misali, to kaga 70 su 3 zai ba mu 210 kenan. A mazhabin Hanafiya riwaya ce kuma ta Abdullahi ibn Mas'ud, tafiyar kwana 3 ake makasu kenan, sai ta kai kilomita 210 kafin a fara kasuru. Kuna ji da ke ko? A riwayar sauran malamai, Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila, burdi hudu ma'ana tafiyar kwana guda. Sawa'un tafiyar kwana gudan tafiyar awa 24 ce, kuna ji da kyau ko? Daya ko ku a'a tafiyar yini biyu ce, ya tafi yau Asabar tun daga hudowar rana har faduwar rana, inda rana ta fadi sai ya tsaya, gobe ma sai ya sake tafiya bayan hudowar rana, inda rana ta fadi nan ya tsaya. Kaga ya tafiyar wuni biyu ko ku a tafiyar dare biyu ne, ya fara daga faduwar rana zuwa hudowar rana, ɗaya kenan, da rana ta hudu sai ya tsaya bai sake tafiya ba.